بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar talata 13 ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 30 ga watan June shekara miladiya ta 2015 wannan shine cassette na 22 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafan al-imamu al-muhaddis al-mufassir Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr Az-Zura'i Ad-Dimashqi malamin da aka fa sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islami al-Thani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara litafin Zadul Ma'ad mawsu'a ce ta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama litafi ne wanda yake ya tattara komai da ke da alaka da tarihi da tsarin manhajin rayuwa da karantarwa da hulɗa da yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake tafiyar da al'amuransa na rayuwa da addininsa. Babu shakka wannan malami ya kai matuƙa wajen tantance waɗannan abubuwa da yin bayani akan su dalla-dalla, tare da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana nesa da littafan shi, yana halin tafiyar aikin haji. Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi. Ajiya mun kwana akan faslun fi malabisihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, faslin da ke bayani akan irin sutura tufafi da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake amfani da su. Al-Imam Ibn al-Qayyim Allah ya gafarta masa ya ce كانت له عمامة تسمى السحاب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا كسن شينا دا رواني واندا وانا رواني أنا مشي لك بدا السحاب لفظا السحاب أهو سينا نفن هدل كو جرقجي كساها عليا وانا رواني منذ الله صلى الله عليه وسلم يا بي وعلي وشي يا أكنش وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة kuma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance yakan sanya wannan rawani kuma ya sanya hula a ƙasar rawanin, ma'ana ya gwama tsakanin hular da rawani. Wa kana yalbasul qalansuwata bighairi imama, wani lokaci kuma yakan sanya wannan hula ba tare da rawani ba, ya sanya hula ita kadai. Wa yalbasul imamata bighairi qalansuwa, kuma yakan sanya rawanin shi kadai ba tare da ya sanya hula ba, ma'ana yana yin dukkanin abubuwan guda uku cikin yalwa ba tare da kuntatawa ba, rawani kadai ko hula kadai ko kuma rawani tare da hula. Wa kana idza atamma arkha imamatahu baina katifai, ya kasance idan yayi ainihin wato rawani yakan sanya wutsiyar rawanin tsakankanin kafadin shi guda biyu, ma'ana yakan saka shi biyo kafada haka ya kwanta akan kirjinsa. Kama rawahu Muslimun fi sahihihi, kama yadda al-Imam Muslim ya ruwaito a cikin as-sahih dinsa, an Amr ibn Huraith qala, daga sahabi Amr dan Huraith Allah ya kara masa yadda, yace ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala al-minbari wa alaihi imamatun sauda'u qad arkha tarafaiha baina katifaihi, yace naga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama akan minbari yana sanye da bakin rawani alhalin ya sako da haban rawanin akan kafadinsa. Wannan hadisi Muslim ya fitar da shi a lamba hadisi na 1359 a cikin kitabul hajji, babu jawazi dukhuli makkata bighairi ihrami, babun da ke bayani akan halassin shiga Makka ba tare da ihrami ba, da kuma al-Imam Abu Dawud a cikin sunan dinsa a lamba hadisi na 477 a cikin kitabul libas, babun fil ama'im fil amaim da kuma al-imam an-nasa'i a cikin mujallal na 8 shafi na 211 a cikin kitabuz zina babul labsil amaimi al-kharqaniya da ibn majah a cikin lamba ta 1104 a cikin ainihin kitabul iqama babu ma jaa fil khutbati yawmil jum'a da kuma lamba ta 2821 a cikin kitabul jihadi babu labsil amaimi fil harbi da kuma al-imam ahmad a cikin musnad a cikin mujallad na 4 shafi na 307 min hadith amr ibn hurayth radiyallahu anhu duka waɗannan malamai sun fitar da wannan riwaya daga wannan sahabi amr dan hurayth Allah ya kara masa yadda sai al-imam ibn qayyim ya kara cewa wa fi muslimin aidan an jabir ibn abdullah anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dakala makkata wa alaihi imamatun sauda hakanan ya sake ruwaitowa shi imamu muslim daga ainihin jabir dan abdullah Allah ya kara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya shiga garin makka yana sanye da bakin rawani shi ma wannan hadisi yana cikin sahih muslim a lamba ta 1358 cikin kitabul hajji a dai wannan babi na jawazu dukhuli makkata bi ghairi ihramin da tirmidhi a lamba ta 1679 cikin kitabul jihad babu ma jaa fil alwiya a lamba hadisi na ainihin wato ha ila yau da lamba hadisi na 1735 a cikin kitabul libas babu ma jaa fil amaimi sauda da kuma Abu Dawuda a lamba ta 476 shi ma a cikin kitabul libas babun da ke bayani akan babu ma jaa babun fil amaimi da Imam an-Nasa'i a cikin mujallad na 5 shafi na 201 fi kitabul hajj babu dukhuli makkah bi ghairi ihramin da kuma a cikin mujallad na 8 shafi na 211 a cikin kitabuz zina babu labsil amaimi sauda as-sud wa ibn maja a cikin lamba ta 2822 a cikin kitabul jihadi babu labsil amaimi fil harbi da Imam Ahmad a cikin musnad mujallad na 3 shafi na 363 da kuma 387 dukkaninsu min hadisi Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma daga sahabi Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa sai malam yace wa lam yadhkur fi hadisi Jabir zu'aba a hadisin Jabir dan Abdullah wannan hadisin bai ambaci cewa akwai wato lede ko haba ko bindin wato rawanin ba fadalla ala anna zu'abata lam yakun yurkhiha da'iman baina katifai sai wannan ya nuna kamar ya tabbatar da ya nuna cewa ita wannan wutsiyar rawani da yake aka ce yana sanyawa a tsakankanin kafadinsa to kenan ba koyaushe bane ba dindindin bane yake yin haka a wasu lokuta ne wasu lokutan baya yin haka wa qad qala innahu dakhala makkata wa qad yuqalu innahu dakhala makkata wa alayhi ahbatul qitali wal maghfaru kuma ana cewa ma zaka iya fadan cewa ai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga makka yana sanye da kayan fada yana sanye da ainihin wato kayan yaki ba kayan gida ba kayan soja wal maghfaru da kuma hular kwano ala ra'asi akan kanshi falabisa fi kulli mawtinin ma yunasibu kaga sai zama kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanya abin da ya dace ne a kowane waje ya sanya kayan da ya dace idan yaki za a je sai ya sanya hular kwano idan za a tafi wata harka ce daban sai ya sanya abin da ya dace da irin wannan harka gwargwadon tarayyan baki ne ko za a tafi ainihin wato a wani sulhu ne ko makamancin haka ma'ana yakan sanya sutura ne gwargwadon bukata idan za a je wata harka ta musamman gashi yace a kasa al-migfaru bi wazni minbar yace zaradun min ad-dar'i yulbasu tahta al-qalansuwa abun kariya ne da ake yin shi daga sulke wanda ake sanya shi a kasan hula aw hilakun yataqannu bihal mutasallih ko kuma a samu ainihin wato wasu sarkoki waɗanda mutumin da ya riga ya shirin fada yake yin kariya ya rufe kanshi da ita to sai malam yake cewa a sama wa kana shaykhuna abul abbas ibn taymiya qaddasa allah ruhahu fil janna yadhkuru fi sababi du'abati shay'an badi'an Ibn Qayyim yake magana yake cewa babban malaminmu baban Abbas dan Taymiya Ibn Taymiya da aka sani Sheikhul Islam qaddasa Allahu ruhahu fil janna yayi mai addu'a yace Allah ka daukaka wato ruhin sa Allah ka darajta shi a cikin aljanna ka sa shi a aljanna mai daraja ya Allah yadhkuru fi sababi du'abati shay'an badi'an yace malaminmu ya kasance Ibn Taymiya yana ambatan wani wata fa'ida mai ban sha'awa dangane da ainihin wannan mas'ala ta bayani akan cewa rawanin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wutsiya kuma manzon Allah yana saukar da wutsiyar akan kafadarsa to ku ruwa ku ga jama'a girman malanta irin ta Ibn Qayyim amma saboda sanin darajar ilimi da kuma duk wanda ya koya maka ilimi wajibi ne ka mutunta shi wajibi ne ka dinga ambaton shi kana masa addu'a ku duba yadda yake cewa malaminmu wani Allah ya gafarta mishi shi yasa akwai abin mamaki mutane suke wai muna yawan ambaton malamin Albani ya suke so mi mu daina ambaton shi wannan ai tatsuniya ne dole ne a dinga reference da shi ana cewa malamin Albani ya ce Allah ya gafarta mishi ai dama malam ya faɗi kaza kaza da ya faɗa kaza ne saboda da gaske ne ya faɗa kuma da gaske ne akwai fawaida a cikin waɗannan maganganu nashi ba zai yiwu a ce wai ai shiru ba jama'a yana daga cikin wato rashin albarka ko kuma tadewa mutun yake ambaton malaman shi ya dinga nuna kamar shi haka aka haife shi da ilimi baya so a san so ya saka koya mishi wannan girman kai ne wannan ainihin jafa'i ne ba shi da alkhairi a cikin ilimi jama'a ka duba ka ga Ibn al-Qayyim malami ne independent ya ga damar duk maganar da yi ba sai ya ce wane ne ya ce ba amma zamu yi ta karantawa a cikin tafin nan yana ambaton musamman Ibn Taymiya yana cewa kamar da kaji ya faɗa ana malaminmu ya ce kaza malaminmu ga ra'ayin shi malaminmu ga fatawar shi kuma yana mishi addu'a alkhairi ina fata mun fahimci wannan dan haka dole ne mu ci gaba da ambaton malamin Albani muna cewa Allah ka gafarta mishi Allah ka dauka ga darajar shi Allah ka sanya shi a cikin bayinka salihai waɗanda zaka ba su tabbas a ainihin tsayuwar kiyama daga cikin ainihin wato siddiqai da shahidai da sauran bayin Allah na gari Allah ya gafarta musu gaba daya yace malaminmu Ibn Taymiya Allah ya gafarta mishi yana ambaton wata fa'ida mai ban sha'awa a nan wajen wa huwa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama inma takhadaha sabihatal manami alladhi ra'ahu fil madina cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya fara amfani ne da irin wannan ya fara yin irin wannan salan ne na kwantar da wutsiyar rawanin shi akan kafadar shi tun daga washagarin ran da yayi wannan mafarkin da yayi a Madina wannan mafarki ne yace lamma ra'a rabbul izzati tabaraka wa ta'ala lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ubangiji madaukakin sarki a cikin mafarki fa qala Allah yace da shi ya muhammadu fima yahtasimul mala'ul a'la Allah yace mishi ya kai muhammad akan menene manyan bayin Allah na can sama mala'iku kenan suke ainihin wato kokarin rigayyar junan su akan me suke munafasa qultu annabi yace mishi la adri ban sani ba fa wada'a yadahu baina katifayya manzo Allah ya bada labari yace sai Allah ya daura hannunsa akan kafadata fa alimtu ma baina samai wal ardi daga nan sai naji ina da ilimin duk abin da ke tsakanin sama da kasa al hadifa ka karanta hadisin zuwa karshe wa huwa fi tirmidhi yana cikin al imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan dinsa wasu ila anhu al bukhari an tambayi imamu al bukhari game da wannan hadisi fa qala sai imamu al bukhari yace sahihun ingantaccen hadisi ne wa qala har ila yau bukhari yace fa min tilka sai ibnu taymiya amin sai yace fa min tilka al hal to daga wannan lokacin ne al khadhu aba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwantar da wannan ainihin wato harshen rawaninsa akan kafadarsa baina katifai wa hadha min al-ilm alladhi tunkiruhu al-sinatul juhali wa qulubuh malan yace wannan na daga cikin ilimin da zukata da bakunan jahilai suke ƙaryatawa wa lam ara hadhihi al-fa'idata fi isbati du'abati li ghairihi ban ga wani malami da ya ambaci wannan fa'ida ba in ba Ibn Taymiya ba inji Ibn Qayyim zama muna fahimta kuwa watin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata yana sakin habar rawanin sa akan kafadar sa to shine ibnu al-qayyim yake hakaito mana daga babban malami ibnu taymiya Allah ya gafarta musu gabaki dai cewa ibnu taymiya ya fitar da wata fa'ida cewa yaushe ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara yin haka shine daga lokacin da ya wani mafarki shine ba mu labarin mafarkin zamu zo mu yi karatu akan mafarkin dan zaka ji magana mafarkin wata magana ce mai zaman kanta wanda kuma ta iya ruda mutumin da yake ainihin wato bai koshi akan karatu na aqida irin ta salaf ba kamar yadda zaka zo ka ji a cikin ainihin takarda gata nan da take hannun yan uwa wanda takhriji ne na hadisin daga littafin silsilatul hadis sahiha ta malam Muhammad Nasiruddin al-Albani to daga wannan lokaci sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanya wannan rawani ya saki abashi akan kafada kamar alama akan cewa ga abinda na gani a mafarki yana faruwa kamar yana so ya dinga tuna wannan falala da Allah ya mishi wannan dokaka da Allah ya bashi ga yana alamta dalilin da Allah wato yadda Allah ya mu'amalance shi a cikin wannan mafarki da kuma irin ilimin da yace ya samu a wannan mafarki karin falala ce akan falalar da Allah ya masa to kafin mu karanta daga cikin littafin bar mu karanta ta'liqat da malam yayi anan kasa da yake cewa lamba ta ainihin uku yace qalal allamatu ali al-qari malam ali al-qari yace wa zalika kinayatun an takhsisihi iyahu bi mazid al-fadli alayhi cewa da yayi fawada ayadahu baina katifayya shine ali al-qari yake cewa wannan na nuna kinaya ne yana nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya kebance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karin falala da karin ilimi wa isalil faid ilayhi da kuma sadar da shi da dumbin ni'imarsa fa inna min sha'anil mutalattifi biman yahnu alayhi na daga cikin al'adar mutumin da yake jin tausayin wani ko yake kaunar shi an yaba kaffahu baina katifai ya daura hannunsa akan kafadar wanda yake kauna din ne yake jin tausayin sa tambihan ala annahu yuridu bidhalika takrimahu wa ta'idahu wannan ishara ce akan cewa yana so ya kara mishi ainihin daraja kuma ya kara taimakon sa sai lamba ta hudu da yace al haditha yani a'lamahu Allahu bayan da ya kawo hadisi a takeice yace yani a'lamahu Allahu ta'ala mimma fihi ma min al mala'ikati wa ghayriha Allah ya sanar shi da manzon shi abin da ke cikin sama na mala'iku da wasansu wa zalika kinayatun an si'ati ilmihi alladhi fataha Allahu alayhi wannan kuma na nuna maka fadin ilimin da Allah ya budawa manzon shi wala yasihu italaqul qawli bi annahu alima jami'al ka'inati allati fis samawati wal ard ba daidai bane wannan ya baka dama ka saki magana cewa ai manzon Allah ya san komai da komai da ke cikin sama da kasa bane ba abinda ake nufi ba kenan wa huwa fi tirmidhi yace a lamba ta 3233 a cikin tafsir suratu sa'd min hadisi mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu wa huwa hadisul manami at-tawil al-mashhur shine hadisin wato mafarki din nan mai tsayi kuma wanda yake shahararre wa man ja'alahu yakbatan faqad ghalata wanda yace ido biyu ne akai wannan labarin wannan abun ya faru to yayi kuskure wa qad sharahu al-hafiz ibn rajab al-hanbali fi juz'in sammahu al-imam al-hafiz ibn rajab yana da wani karamin littafi da ya sharhin hadisin nan shi kadai yasa mai suna ikhtiyar al-aula fi sharhi hadis ikhtisam al-mala' al-a'la wa qala at-tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahihun tirmidhi ya inganta wannan hadisi wa rawahu al-ahmad fi al-musnad al-imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad cikin mujallad na 5 shafi na 243 min hadisi mu'adh bi sanadin sahih ta hanyar riwaya daga mu'adh dan jabal da isnadi ingantacce wa rawahu aidan at-tabarani wal hakim wa muhammad ibn nasr wa ghayruhum duka wadannan malamai sun fitar da shi wa huwa inda at-tirmidhi har ila wa at-tirmidhi ya fitar da shi a lamba ta 3231 da ahmad a mujalladi na 1 shafi na 368 min hadith ibn abbas ta wata riwaya daga sahabi abdullahi dan abbas wad-darimi da imam ad-darimi da kuma al-baghawi a cikin sharh as-sunna min hadith abdurrahman ibn aish da ainihin wato ta hadith abdurrahman dan aish da kuma malam wal mala'ul a'la yace suwaye mala'ul a'la yace al mala'ikatul muqarrabuna sune mala'iku makusanta wa ikhtisamuhum cewa da akai suna ikhtisami kuma a ce suna jayayya imma ibara an tabadurihim ila ithbati tilka al a'mali was-su'udi ila as-sama ko dai zama ana nufin yadda suke sauri suke gaggawa su tabbatar da ayyuka sannan su koma zuwa sama wa imma an taqawilihim fi fadliha wa sharafiha ko kuma yadda suke da ainihin wato kokarin rigayar junan su wajen falala da daraja wa qad sammaha mukhasama sai aka kirata da suna mukhasama kuma a ce jayayya li annahu warada maurida su'alin wa jawabin saboda ya zo ne a magangara ta an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya bada amsa wadhalika yushbihu al-mukhasama wal-munazara kaga wannan yake kama da ainihin tattaunawa ko ainihin wato ƙara wa juna fahimta fali hadha hasuna itlaq lafz al-mukhasamati alayhi da haka ya dace a kira abin da suna mukhasama dan kuma yace abu'abatu fil asli abinda yake nufi da toliya zu'aba a asalin larabci da firatu sha'aril mursala shine kitso wanda gashin da aka mishi kitso kuma aka sake shi yake reto wal muradu huna biha huna taraful imama amma anan abinda ake nufi da shi ana nufi wato habar rawani to wannan hadisi da al imamu ainihin wato tirmidhi ibn al qayyim ya kawo anan wanda ya magana akan cewa manzon Allah ya ce na ga Allah ubangiji na a cikin mafarki kuma ga abin da ya ce mini hadisi ne da yake yana da dan tsayi kuma na da wasu bayanai da ya kamata mu ji ƙara-ƙaran bayanai akan su musamman tunda ya takaita su anan to shine zamu karanta daga littafin silsilatul ahadisus sahiha wa shay'in min fiqiha wa fawaidiha a cikin mujalladi na 7 gashi wannan shine littafi daga cikin muhimman littafai a cikin tura na al-imam Muhammad Nasir bin al-Albani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafi ne da yake matuƙa wajen aiki da ainihin wato tantance hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da tabbatar da su da fitar da fiqhu akan su da raddi akan shubuhohi waɗanda wasu ƴan bid'a suke kawo game da hadisan asalin littafin wato maqalat ne articles ne malam Albani yake rubutawa a mujallatul manar daga baya aka bada shawara a buga su akai ta buga su har kai da suke gasu nan mujalladi 12 kowane mujallali ya dauke da hadisai 500 Allah ubangiji ya saka mushi da alkhairi to a cikin wannan mujalladi na ainihin wato 7 a shafi na 502 a cikin lamba hadisi na 3169 gashi nan wasu daga cikin ku suna da shi a hannunsu ko gashi malam yake cewa ra'aytu rabbi fi ahsani suratin fa qala fima yahtasimu al-mala'u al-a'la naga Allah ubangiji na a cikin sura mafi kyau sai ya tambaye ni yace mini akan menene mala'iku na can sama suke ainihin mukhasama suke ja'in ja fa qultu la adri sai nace ban sani ba fa wada'a yadahu baina katifayya sai ya sanya hannunsa a tsakankanin kafaduna hatta wajadtu barda anamili sai dan ji sanyin ɗan yatsunsa thumma qala sannan Allah ya ƙara ce mini fima yahtasimul mala al-a'la akan menene wato waɗannan mala'iku na can sama suke rikici qultu sai nace da shi fil kaffarati wad darajati suna yin sa musabaka ne wajen samun ainihin wato kaffarat abin nan kawar da zunubai gafarta ma bayi zunubansu wad darajat da neman ɗaukaka darajar kansu qala wa mal kaffarat yace to menene kaffarat qultu sai nace da shi isbagul wudu'i fis sabarati kaffara ita ce yin alula a zuba ruwa ko ina a wanke shi dalla dalla fis sabarati a lokacin hunturu sa'ad da mutane suke tsoron taba ruwa ko suke taba shi dan kadan ba su so ya shiga jikin su sai musulmi ya zauna ya ainihin alula cikakkiya ko ina ya jika shi da ruwa to wannan ga daga cikin abin da ke daukaka darajar shi kuma Allah ya mishi ainihin gafara zunuban shi wa naqalul aqdami ila aljama'ati da kuma tattaki zuwa sallar jama'a, sallar jam'i, fitowa daga gidaje da shaguna da kasuwanni dan tafiya cikin masallatai ayi sallar ainihin jam'i, wantizaru salati ba'da salati, da jiran wata sallah bayan wata, anyi magriba sai mutun ya zauna a cikin masallaci yana jiran isha, ba wai ya fita kofar masallaci ya tafira wai da sunan yana jiran isha ba, wannan ba jiran isha bane, ko ya ta latsalatse a cikin waya, da zai zauna a cikin masallacin zai zama cikin daukaka ne da falala, amma fita baki masallaci a tsatsaya ai tafira ana surutu ko ana cin balangu, wannan ba jiran sallah bane, ya zama harkar duniya kuma. Jiran sallah shine bayan an idar da wata sai ka zauna a cikin masallacin ka ci gaba da yin ibadoji ko zikirori ko karatun alqur'ani ko wani abu na aikin lahira, ku ji aikin lahira ba aikin duniya ba, wannan shine jiran sallah. Ina fata mun fahimci wannan. Qala famad darajatu, yace to menene kuma darajar da ake samu daukaka da su. Qultu, sai nace da shi, nace da Allah madaukakin sarki, it'amu ta'ami, ciyar da abinci ga mabukata, wa ifsha'u salami, da yada sallama, da yada aminci a cikin bayi, wa salatun bil layl, da yin sallah cikin dare, wan nasu niyam, sanda mutane suke ta faman bacci. Qala, sai sake cewa qul, sake fada. Qala, manzo yace qultu, sai nace da Allah madaukakin sarki, ma aqulu, me zan ce. Qala, yace kace qulillahumma inni as'aluka amalan bil hasanati wa tarkan lil munkirati wa idha aradta fi qaumin fitnatan wa ana fihim faqbidni ilayka ghayra maftunin, yace ka dinga yin wannan addu'a kana cewa allahumma inni as'aluka amalan bil hasanati, Allah ina roƙonka ka bani dama da dinga yin ayyuka nagari, wa tarkan lil munkirati, Allah ka taimake ni na dinga guje ma abubuwa waɗanda suke ababen kyama, wa idza aratta fi qaumin fitnatan, kuma ya Allah idan kai nufin jarabtar wasu mutane, wa ana fihim alhalin ina raye a cikin su, faqbidni ilayka, ka amshi raina ka koma da ni gare ka, ghayra maftuni, kafin ka fitne ni ya Allah. To kaji wannan hadisi Allah ne suke tattaunawa da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma hadisin ya zo da wasu sifat wanda suke tabbatar da sura, suke tabbatar da anamil, suke tabbatar da yadu ga Allah. To wanda dubbe shaki karatu irin na salafiya, irin na aqida na bar sabai ba, da yaji wannan yanzu zai zazzabi na nema ya kama shi, zai ce ga mushabbihana, ga sunan ga mujassimana, suna cewa Allah na da jiki irin na kaza. To da haka sai hadisin ya fuskanci matsaloli a gun ainihin ire-iren waɗannan mutane a sha'ira da makamantansu waɗanda suke jin ya gibu kulubuhu, zuciyarsu tana yin kunci ke bakin ciki idan sun ji ana ambaton siffofin Allah waɗanda Allah ya tabbatar shi da kanshi ko manzon shi ya tabbatar a cikin hadisi ingantattu kamar irin waɗannan, wanda kuma a matsayin ka na mumini kamata yayi sai ka sallamawa Allah da manzon shi, domin baka kai Allah san a tsarkake shi ba, baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san a tsarkake Allah ba, tunda kaji sun faɗa haka to haka abun yake, kar ka rage kar ka ƙara, kar kai sharhi kar ka ce ga irin sa, kar kuma ka kore ka ce baka yadda ba, dan in an ce hannu ko an ce magana ko an ce yatsu to ya zama irin na mutane kenan, a ka faɗa cikin barna, Allah ubangiji ya tsare. Sai malam Albani yace akhrajahu at-Tabarani fi ad-du'a, al-Imam at-Tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabud du'a a cikin ainihin juz'i na uku a lamba ta 1462 da kuma lamba ta 1416. Ga isnadin, qala haddathana al-Hasan ibn Ali al-Ma'mari qala haddathana Sulaiman ibn Muhammad al-Mubaraki haddathana Hammad ibn Dulay an Sufyan ibn Sa'id al-Thawri an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab aw Abdurrahman ibn Sabit قال حماد بن دليل وحدثني الحسن بن صالح بن حي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فذكره. سيام بچوانا حديث كذي إسناد الإمام الطبراني إسنادي نيو قدابيو ومن شان ياتيكي zuwa ga ainihin Abdurrahman ibn Sabit sai ƙara koro wani isnadi daga kan ainihin Hammadu dan Dulay daga kan Hammadu dan Dulay zuwa ainihin ƙarshen isnadi din wa akhrajahu al-khatib fi at-tarikh al-imam al-khatib al-baghdadi ya fitar da shi a cikin at-tarikh tarikh madinatus salam a mujalladi na 8 shafi na 151 min tariqi at-tabarani ta irin wannan isnadi na tabarani walakinahu zada fi awwali sai da ya kara a farkon isnadin yace lamma kana laylata usriya bi ra'aytu rabbi abin da ya kara kenan a farkon daren da aka yi isra'i da ni sai naga Allah na al-hadifa sai malam ya maba yace wa hadhihi ziyadatu shadha wannan kari fandarare ne ya fandare wa ainihin wato amintattu shadhi kamar yadda ɗan uwa suka sani shine riwaya ta amintacce ya saba wa ɗan uwan shi amintattu ko li mukhalafatiha li kitab at-tabarani awwalan farkon abin da zai sa a kyamaci inganta wannan shine saboda ya saba wa littafin al-imam at-tabarani wa li anna al-khatiba aqaba alaiha min tariqin ukhra am muhammad ibn ali ibn al-madini haddathana abu dawud al-mubaraki bihi saboda kuma khatibu ya kara kawo wani isnadin ta wata hanya daban bayan wancan isnadi na tabarani yake cewa daga muhammad dan aliyu dan madini shi kuma muhammad dan aliyu yace haddathana abu dawud al-mubaraki bihi da irin wancan isnadin wa ibn al-madini hadha lam a'rif malai yace wannan muhammad dan aliyu dan madini ni ban ma san shi ba lakin taba'ahu al-hasan ibn ali al-ma'mari kama taqaddama sai dai al-hasan dan aliyu al-ma'mari shi ma yayi mushi mutaba'a yayi riwayan kamar yadda ya gabata wa huwa min shuyukhi at-tabarani as-siqat shi wancan al-hasan ibn ali al-ma'mari wanda shine malamin sulaiman ibn muhammad al-mubaraki shi babban malami ne daga cikin shehunan tabarani kuma amintattu wa man fawqahu duk waɗanda suke sama da shi tun daga kan ainihin wato Sulaiman dan Muhammad har zuwa ƙarshe yace dukkan su ainihin wato min rijali muslim amintattu ne mazaje masu isnadoji a cikin littafin Imam Muslim as-sahih ghayra Hammad ibn Dulay in banda Hammad dan Dulay dinca wanda yake shine malamin wane malamin Muhammad Sulaiman dan Muhammad al-Mubaraki in banda shi wa huwa saduqun duk da ba shi da riwaya a cikin sahihu Muslim shi ma dai mai gaskiya ne kama su taqrib kama yanda yazo a cikin taqribu tahzib wa qala adh-dhahabi fi al-kashif Imam adh-dhahabi ya fada a cikin al-kashif fi du'afa ar-rijal yace saikatu amintacce ne jawara ya zauna kasan makka shine ma'anan jawara duk san da kaji malamin tarihi ko malamin jarh wa ta'dil ya ce wane jawara to ya zauna kasan makka malamai ne da suka yi kaura musamman su tafi kasan makka su zauna da sunan sun makwabci dakin Allah wani sai ya watanni wani shekaru wani ma har ya zama dan gari suka ji ana cewa yayi mujawara ya zauna a makka fasanadu sahihun malam ya ce wannan isnadi dai ingantacce ne وقد جاء الحديث من طرق اخرى صححها بعضها البخاري والترمذي wannan hadisi yago ta wasu hanyoyi daban wanda Bukhari da Tirmidhi sun inganta wasun su kamar yadda ishara ta gabata a cikin littafin Zadul Ma'ad ko wa fiha kaga a cikin wadancan hanyoyi anna zalika kana ru'ya manamiya akwai tabbatar da cewa wannan abin wato ya faru ne mafarki ne wa zalika mimma yu'akkidu shububa tilka riwayat ziyadati fatanabba kaga samun cewa ga wasu isnadoji da Bukhari da Tirmidhi suka inganta wanda suke tabbatar da cewa lalle mafarki ne yana ƙara tabbatar da cewa abinda ke cikin wannan riwaya ta Khatibul Baghdadi to ziyada ce wanda take shadza ƙarin cewa wai daren Isra'i ne hakan ya faru yace ka fada ku da wannan waraje bada tilka turq fi dhilalil janna ka koma ka karanta kuma wasu hanyoyin a cikin littafin Albani har ila yau zuwal janna fi takhriji kitabus sunna na ibn abi asim ko a cikin shafi a cikin lamba ta 388 da lamba ta 465 da kuma lamba ta 471 ina fata mun gane to sai malam yayi ma zai ce
wanne kenan haka yake a naku okay eh bakan kausi bakani na kausi 388 eh wa kad khalata ibn al-jawzi khalatan ajiban to albani ya gama takhriji zai fara bayanai akan fawaid da yace yace ibn al-jawzi malam mai mawdu'at malam mai littafai da yawa abdurrahman ibn al-jawzi Allah ya gafarta mishi yace yayi wani chakude daya yayi mix up shine khalata mix up wanda yake mai ban mamaki me kenan in gausa ko yayi hadin gambiza yayi wato ya hada abin da yake da mai kyau da mara kyau ya chakuda daidai da ba daidai ba ya hada dusa da tsaba da tsakuwa duka ya gamu tsauri guda baina hadhihi al-ahadith as-sahiha allati fiha iqtisamul mala'il a'la tsakanin waɗannan hadisai ingantattu waɗanda a cikin wasu su akwai bayani game da cewa manyan mala'iku suna gaggawa wajen ayyukan alkhairi wa fi ba'dha a cikin wasu su kuma annaha ru'ya manamiya tabbatar da cewa mafarki ne kama arafta kama yadda kaji wa baina ba'dil ahadith al-mawdu'a ya hada waɗannan hadisai ingantattu da wasu hadisai na ƙarya allati fiha annahu ra'a rabbahu 'ala al-ardi biminan ala jamalin awraq wadanda suke cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ubangijin sa a nan duniya akan dutsa a filin Mina inda ake zuwa ake yin kwanakin tashriki din na aikin haji ala jamalin awraq akan wani ingarmar abin nan ingarman raqumi ana ce mishi ingarma raqumi ko sai doki doki ne ingarma ko yawa to raqumi kosashe me yake ce mishi amali Allah ya saka muku shine auraki ho wato mu gaba da Hausa mu ta riga ta samu matsala ne jama'a mu ba larabcin ba mu ba ingilishin ba kuma Hausan ma ga ta nan dai kun lokaci da ka zo ka so ka faɗa abu da wannan yaran sai ka kasa tuno na yaran sai na wani yare ka kasa tuno shi da Hausa sai da larabci ko kasu tushen larabci sai da ingilishi to akan wani raƙumi amali wa nahwuhu min al-mawdu'at da ire-iren waɗannan hadisai waɗanda suke na ƙarya wa kad kharajtu ba'daha tad-da'ifa nayi takhrijin wasun su a cikin ad-da'ifa a cikin lamba hadisi na 6330 da'ifa ma'ana usaina kenan ga sahiha ko wa qalladahu fi dhalika al-jahmiyul jall المتعنت المسمى بحسن سقاف يتي اكوي وني بجهني مي قريت صفوفي ان ستاير بوتي دين نا وند يكي كني شيني جلد وند يكي يا رغا يا بوشي ا cikin jahmiyanci ba yadda za a yi kwana المتعنت وند يكي da ta'annati ta'annati da hausa me kenan jama'a barna mabarnaci dan ta'adda a cikin ilimi wanda yake ce ma hasan as-saqaf ya biye ma ibn al-jawzi fi ta'liqihi ala daf'i shubahi at-tashbih wajen da yake ta'liqi akan littafin ibn al-jawzi mai suna daf'u shubahi at-tashbih bi akuffi at-tanzih wato nan wasu magangaru ne jama'a suka faru kala kala farko dai al-imam abdurrahman ibn al-jawzi babban malami ne Allah ubangiji ya gafarta mishi malami ne na fiqhu na hadisi na tarihi babu wani fanni na ilimi da aka sani a zamanin sa wanda ibn jawzi bai da rubutu akai shine malamai suka lissafa cewa shekarun da yayi a duniya idan aka dauki yawan takaddun da aka gani rubutun hannun sa akai divide by shekarun da yayi a duniya tun daga ran da aka haife shi za a samu cewa akalla kullun ya rubuta shafi 20 kullun shekara shi kuma wajen 82 a duniya karanta tarihin shi a cikin littafin sirrul alamin dubala to kaga wannan ya kai karke wajen mai a wajen rubutu yayi rubutu kala kala shine har zabi yake cewa rubutun shi yazo babu tacewa irin rubutun Suyuti ne yi kawai yake ya sake shi sai zabi yake cewa in ma da yayi ne tacewa ba zai iya tacewa ba saboda sun yawa yace ko da an ninka min shekarun shi a duniya ba zai tace su ba saboda yawan su kamar yanzu ne mutum a ce yana da kuɗi irin na Dangote ko ya shekara 100 a duniya kana ga zai kashe su kashewa dai na ci da sha da sutura da sauran bukatun rayuwa
ko an ninka mai shekarun shi ba zai kashe su ba ko to haka Ibn Jawzi zabi yake cewa da za an ninka mai shekarun shi a ce ya gyara littafin shi ba zai iya ba saboda yawan littafin yana da littafai iri-iri jama'a to daga ciki sai ya samu kanshi a wata matsala kuma wanda wannan matsala garibiya ce jiddan ga malami ba hanbali domin sun san da aka ce wani hanbali ne kamar a ce kawai wani salafi ne a aqida wanda aka sani da aqiduna ash-sha'ira da aqidu wanda suka saba wa aqidin salaf game da aqida galibi shafi'awa ne a waɗannan shekarun da kuma waɗannan masu taurin kan mutanen hanafiya amma malikawa da hanabila to karke ne game da tabbatar da sifat amma sai ibn jawzi ya samu kanshi a cikin wasu ainihin tuba-tubai da suka faru da shi shine akwai wasu malaman hanabila da yayin zamani da su sun yi rubuce-rubuce akan tafan sifat shi kuma ya kwankwadi wata guba ta ainihin falsafa sai ta mai tasiri sai ya ta musu raddi karshe yayin littafi ya sa mai suna daf'u shubahi tashbih bi akuffi tanzih tunkuɗe shubuhar waɗanda suka kawo tashbih da hannayen tanzih da hannayen wai tsarkake Allah a cike yake fada cewa ya ga wasu mutane ne suna bin mazhabin Imam Ahmad amma sun kawo abin da Imam Ahmad ba a kai yake ba ya ga shi kuma dole ne yayi magana yayi maganganu waɗanda Zahabi ya ce ya laitahu lam yaqulha Zahabi ya ji haushin shi akai yace ya karkacewa limamin shi Imam Ahmad yayi abubuwan da ba su dace ba to da yayin wannan littafin sai ƴan bid'a suka samu abin fadi daga cikin su akwai Zahid al-Kawthar yayi tahqiqin littafin daga cikin su kuma akwai wannan takaddar shine Hassan al-Saqaf wannan jama'a ya zame mu mutane ya zame musulmai kwarkwata ne a cikin gashi mutumin kasar Sham yana raye har yanzu baya kaunar su Albani su ainihin Salim ibn Idil Hilali waɗannan malamai su mashhur din malaman nan suna baya kaunar su ainihin Bin Baz su Uthaymeen kullun raddi yake musu ya da littafai da yamma Albani raddi kala kala da gaske akwai wannan wanda yake wanda asirin shi ya fito ruwa fiye da ko ina cewa jahili ne a ilmance sannan kuma makaryaci ne dujal ne a cikin ƙarya shine littafin Tanaqquzatul Albani Alwadiha da akwai littafin kuma Qamusu Shata'imil Albani wai Qamus na zage-zagen Albani duk wata magana Albani ya faɗa na cewa wani bai kyauta ba ko wani kaza da ya faɗa ba gaskiya bane sai ya ce Albani ya zagi malam wani a waje kaza irin da yadda kaga ana yi wa tilkal ayyamu mudawiluha bainan nas to ya zama tun mala Albani baya kula shi har ya gade shi ganta da kurindinan yayi yawa shine ya kula shi shine ka ji irin wannan magana zaka je da zai buji-buji da shi anan akwai kuma wani babban malami har ila yau shine Sulaiman ibn Nasir al-Hulwan shi sai da zama ma mutakhassis ne akan raddi ga wannan ya fito yace kai wannan mutumi abin da yake manya malamai yayi yawa kai ya dauka wai yana yi ne ana kyale shi saboda an rase da zai da shi bai san ana kyale shi bane dan kar a daga ambatan shi amma tun da tafin shi sun yadu bid'a shi ta zama ta bugari ana celebrating din shi kasashe kamar irin su Egypt jami'an Azhar suna yawan kiran shi a Malaysia jami'an Islamiyya ta Malaysia ana yawan gayyatar shi da ya gabatar da lecture ko ya halarci mu'tamarat yana ta yada ire-iren waɗannan munanan aqidu aqidin shi dama su ne kawai aqidin ash-sha'ira yadda kaga dai rubuta ka yake iya buga misali iya laffaka zance iya mai da gaskiya ƙarya ka dai a ce Allah na da hannu ka a ce Allah yana kan al'arshi ka a ce Allah yana magana da sunan wai yana tsarkake Allah da kuma wata muguwar baka aqida da ta same shi ta kyamar Muawiya sai da ta kai ma yana cewa ma shi fa yana ganin Muawiya ma fa bai kamata a ce sahabi bane ya faɗi wannan baya kaunar Muawiya ko misqala zarati kaga wannan tabbas ne akan cewa batacce ne kenan ka dauki kyama ka kafa wani sabon annabi sallallahu alaihi wasallama Nasirul Hurwan da ya tashi yayin littafi ya sami suna Ittihafu Ahlil Fadl wal Insaf bi naqdi kitab Ibn al-Jawzi wa muhaqqiqihi as-Saqaf duka su bin ya hada ya musu wankin babban bargo da shi Ibn al-Jawzi din da kuma shi Saqaf din duka ya hada su ya musu wankin babban bargo littafi ne aka mujalladi daya ban sai inda yake bane amma akwai shi a makarantar nan yana cikin tarkace da aka yi ta caccanzawa sannan akwai wata makala kun ganta nan jama'a wannan jiya ne printed din ta ina da ita akan computer na makala ce da shi malam Nasiru Suleiman ibn Nasir al-Ulwani ya gabatar a wani mu'tamar kaga wannan danta al-Kashaf an dalalati saqaf to nan asiri akan ƙarerayi da bata saqaf irin ƙarerayi da dinga malamai sai ce a wuri kaza ya ce kaza ƙarya yake saboda kaza a wuri kaza ya ce kaza shafi na kaza litafi kaza hadisai ingantattu har na Bukhari da Muslim har hadisul jariya da kaji malam ya ta magana kwanaki akai da wannan malam yake ya fito karara ya ce bai inganta ba hadisin Bukhari ba saboda rashin kunya da rashin ta ido wato idan mutun ya kai matuka wajen bata ba abin da ba zai ba jama'a sai dai Allah ya kyauta kawai gashi kuma Allah ya bashi alƙalami na rubutu yana da rubuce rubuce littafai mujalladat iri iri suna nan to shine anan kaji Albani yana cewa Malam Ibn al-Jawzi ya dauko wannan hadisai ingantattu ya watsa su a cikin mawdu'ai shine wannan hadin gambiza a littafin shi mai suna Mawdu'atul Kubra ta Ibn al-Jawzi dama Suyuti ya riga ya mata ainihin wato alama wa fi kitabi walad al-Jawzi ma laysa min al-mawdu'i hatta wuhima min as-sahihi wad-da'ifi wal-hasan yace jama'atuha kitabi al-qawl al-hasan wa min gharibi ma tara'u fa'lami fihi hadithun in sahihi muslim yace a cikin littafin Ibn al-Jawzi akwai abubuwa da dama wadanda ba mawdu'at ba akwai sahihai akwai da'ifai akwai hasan basu kai a ce musu da mawdu'ai ba su da'ifa yace dukkan tattara su a littafin na mai suna al-qawl al-hasan fi dhabb an as-sunan littafin Imam Suyuti wanda ya kokarin fitar da hadisan da suke cikin littafin mawdu'at al-kubra ne Ibn al-Jawzi wadanda basu kai a ce musu mawdu'ai ba da kuma waɗanda kwata-kwata ma ba masu rauni ba ne shi ne ya buga misali yake cewa daga ciki akwai misalin da zaka gani ya baka mamaki shi ne hadisi daga cikin Muslim Ibn Jawzi ya ce kwalashe ce maudu'i ne hadisin Abu Huraira cewa za a samu wasu ƙarshen duniya wasu mutane suna yawo da bulala suna zana mutane Ibn Jawzi ya caci moshe ce wannan maudu'i ne duk inda ya ji wani rumu ya ɗan yawa kawai sai ce maudu'i ne haka yake yana da zafi wajen abin nan abin nan cewa hadisai mawdu'ai ne abin mamaki kuma sai kaga kuma yana hujja da ire-irensu a cikin littafin shi kamar cikin talbisu iblis kamar cikin tafin zadul muyassir tafsirin sa ga sunan littafai a cikin littafin shi na tarihi al-muntazim haka dai ga sunan littafin shi da dama zaka ga ire-iren waɗannan abubuwa wanda yake san dai ya samu ƙarin bayanai akan Ibn al-Jawzi ina ma ƴan uwa ishara zuwa ga littafin Sirru Alamin Nubala a cikin wannan mujalladi na 21 zaka samu tarihin shi dogon tarihi ne da al-Imamu Az-Zahabi ya kawo wajen shafi 15 ko makamancin haka inda ya ta kawo littafin shi da abubuwan da yayi da irin rigingimin da ya samu kanshi a ciki waɗanda sarakuna suka cutar da shi da abubuwan da suka faru gare shi dogon tarihi ne gashi a cikin littafin Sirru Alamin Nubala to zaka ji inda yake ambatan kurakuran da Ibn Jawzi din ya samu kanshi a ciki gashi inda yake cewa walam ma tara'a hamalathu ammatuhu ila Ibn Nasir fa asma'ahu al-kathira wa ahabba al-wa'adha wa lahaja bihi wa huwa murahiqun fa wa'adha an-nas wa huwa sabiyyun thumma ma zala nafaqas suqi mu'azzaman mutaghaliyan fihi muzdahaman alayhi madruban bi rawnaki wa azhihi al-masal wa kamaluhu fi izdiyadi wa ishtiharin ila ammata sai ce rahimahullahu wa samahu falaytahu lam yakhud fi at-ta'wil wala khalafa imamahu tace magar da yake ishara ana Allah ya gafarta mishi kai can shi ina ma bai shiga cikin ta'wili wajen sifat ba ina ma bai saba wa imamin shi shine al-imamu Ahmad ba to gashi nan lissafin sunan littafin shi ma shafi wajen biyu ne jama'a sunan littafin shi kaga duka nan lissafi na kan sunan littafin da yake Ibn al-Jawzi kenan Allah ya gafarta mishi to kaga shi tunda malami ne zalla ce ya samu sai a ce Allah ya gafarta mishi amma Hassan Saqaf to batacce ne da gangan yake yana sane yake ba wai zalla bace shi dan bid'a ne to shi ba za a yi mishi sauki ba sai shi ma a mishi tu'anniti sai an wargaza gaba ɗaya hajjar shi sun fake da shi ne cewa ai malami ne da kuke an san maganganun shi ku ƴan salafiya ku wahabiya malami ne wanda kuka yadda da shi kuna kan tantafan shi to ga abubuwan da yake to yin lazumi haka sai ku dauko duk maganganun wani malami da muka yadda da shi sai ku dauko na Ibn Taymiyyah sai ku dauko na Ibn Qayyim sai ku dauko na Barbahari da makamantansu yana nan yana da wani mashru'i wai da yake yi shi wannan kuji wai yana nakadin gaba ɗaya maganganun Ibn Taymiyyah da yayi akan sifat, ya dora kan shi wannan mashru'in aikin da zai yi kenan a duniyar nan kafin ya mutu, yana nan yana yin wannan aikin, yana nan wai mawsu'atu naqdi maqalat Ibn Taymiyyah project din da yake gina yanzu, wannan ba abin da zai illa ya tabbatar da wani irin batacce ne shi, Allah ya tsare mu. Sannan kuma Ibn Taymiyyah ya riga ya dar masa ai tun kafin ai uwar mai mai ake cewa ne ma mai sabulu balbela take da haskenta, Allah shi kyauta. To shi ne sai yake cewa a lima fihi min allazi dafa'ahu adh-dhahabi wa tamanna annahu lam yu'allifu mu'allifu littafin dafu shubhi at-tashbih, wanda zahabi ya tunkuɗe littafin yayi mishi gyare-gyare kuma yayi fatan ina ma da mai littafin bai rubuta shi ba, shine wannan magana da yake cewa laitahu lam yakhud fi at-ta'wil lima fihi, dan abin da ke cikin littafin min at-ta'wilatil mu'attila lis-sifat al-ilahiyya, na murde ma'anar maganganu waɗanda suke wa suke yin ainihin ta'tili, suke barnatar da sifofin Allah, hatta zakara anna Allah laysa dakhil al-alami wala kharijahu, har sai ta kai ga Ibn Jawzi yana ambaton cewa Allah baya cikin duniyar nan kuma baya wajenta. Ta'ala Allahu allazi 'ala al-arshi istawa istiwa'an yaliqu bi jalalihi wa 'azamati, Malal Albani yace Allah madaukaki ya daukaka wanda ya daidaita akan al-arshi irin daidaitar da ya dace da shi, shikenan ka zauna lafiya. Sai Malal ya ci gaba da cewa thumma ra'aytu at-Tabaraniyya kad akhraja al-hadith mukhtasaran fil mu'jam al-kabir, sannan sai na ƙara tarar da cewa ashe kuma har ila yau al-Imam at-Tabarani ya ƙara fitar da wannan hadisi a cikin mu'jam al-kabir din sa, amma a takeice a cikin juz'i na 8 shafi na 386 a lamba hadisi na ko lambar tarjuma ta 8207, da kuma a cikin al-Awsat a cikin juz'i na 2 shafi na 36 kashi na farko a cikin lambar tarjuma ta 5626. Idan zaka karanta wato bayani irin wannan daga Mu'jam at-Tabarani, to tarjuma ake cewa saboda yana yin tarjuma ne na malaman shi a cikin Mu'jam al-Kabir wanda yake shine babban mai fadi, to nan yana ambaton kusan kowane malami ya kawo iya hadisan da yake da shi daga malaman. A cikin al-Awsat kuma yakan kawo hadisi ɗaya biyu ne daga wasu malamai da ya zaba. A cikin as-saghir kuma kowane malami hadisi ɗaya, kowane malami hadisi ɗaya da ya rawaito daga gare shi, shine bambancin littafin. Ina fata mun gane. Sai Tabarani yace haddathana Muhammad ibn Usman ibn Abi Shayba qala haddathana Farwatu ibn Abil مغرائي حدثنا القاسم بن مالك عن سعيد بن المرزبان أبي سعيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال طارق يجي سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يختصم الملأ الأعلى أن تنبي من زن الله صلى الله عليه وسلم قمد أكم منين من يملأ كسك مسابقة الحديثة أي كرن حديثا زوا كرشي إلى قوله هزوا فإن شديك تشوى as-salat ba'da as-salat, can da yake cewa intizaru salati ba'da as-salati, iyakan nan ne wannan riwaya da yace mata mukhtasara. Wa allahu al-haythami haythami bi qawlihi al-haythami a cikin majma'u zawaid kenan mujallad na 1 shafi na 238 ya illanta wannan riwaya da cewa wa fihi abu sa'id al-baqqal, a cikin wannan isnadi ga abu sa'id al-baqqal can shine yace wa huwa abu sa'id al-baqqal amin, wancan da aka ce Ibn Qais Sa'id ibn Malik Abu Sa'id al-Baqqal wa huwa mudallasun, kuma yana tadlisi wa qad wasaqahu waqi'un, duk da yake waqi'u ya ce mutumin kirki ne. Qultu sai ni Muhammad Nasiruddin al-Albani sai nace wa Ibn Abi Shayba hadha fihi da'af, wancan da aka ce Muhammad dan Usman dan Abi Shayba yace to yana da rauni. Fa akhsha an yakuna lam yahfaz isnadahu, ina tsoron kai ya zama bai rike isnadin da kyau ba, wallahu a'lam, wannan dai yanzu ya kawo ma riwayar mutaba'a ne kawai. Na'am, huwa mudallisun, eh mudallisun, jazakumullahu khaira, shi mutun ne wanda yake mai tadlisi. Wa jumlatul qawl, Malam Albani yace a takeicen takeitawa annal haditha sahihun, wannan hadisi da ke ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi mafarki yaga Allah a mafarki har Allah ya mishi wannan tambayoyi har Allah madaukakin sarki ya dafa ka fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan hadisi ne jama'a ingantacce la yashukku fi dhalika ahad ba'da an yakifa ala hadhihi turuq babu wani mutum da zai shakka game da wannan inganci bayan ya ga waɗannan hanyoyi isnadojin nan wa tashihi ba'd a'immatil hadisi li ba'daha kuma bayan ya riski wasu daga cikin watin limaman hadisi cewa sun inganta wasu hanyoyin illa in kana mimman tamasallahu ala quludi idan ba irin mutanen da Allah ya riga ya shafe zukatansu ba min zawil ahwa daga cikin masoya zuciya kazaka sakha kaman wancan sakhafi shi ainihin wato sakaf din ne ya mishi wannan ainihin wato kira din wannan ba tanabuzi bane wannan jarrahawa ne kaman da za a ce wani sai a ce kazzabu ce baraka sai su ce la baraka tafi tafa'uli ne da irin sunan mutum me muka a ce mishi as-sakaf sai ce as-sakhaf wanda yake mai mamaki abubuwa yana da sakhafu yana da baramparama kaman wancan dan baramparama al-jahil wanda yake jahili ne alladhi yukhalifu sabila al-mu'minina yana sabawa hanyar mu'minai na farko wal ulama al-arifina yana sabawa hanyar malamai masana to ire-iren shi fayudda'ifu ma sahahu shi yana raunata abinda malamai suka inganta ka hadhal hadith alladhi wada'a fihi risalatan sammaha kaman wannan hadisin wanda ya mai littafi na musamman dan kankani ya san ya yaba hadisin suna sai albani ma zai ce fuddafuhu Allah ya bame bakin sa Allah ya hana shi magana sunan littafin aqwalul huffazil ma'thura li bayani wa'd wada'i hadith ra'aytu rabbi fi ahsani sura wai maganganun malaman hadisi wadanda aka ciratu game da cewa hadisin ra'aytu rabbi fi ahsani sura hadisin ƙarya ne dan ya kareta abin da ke cikin sifofin Allah yayi ta maganganu na banza sai albani yace wa kadzaba wallahi alayhi yace na rantsi da Allah ƙarya yake wa malamai ba ciro wannan maganganun daga gare su cewa hadisin na ƙarya bane kaifa wa ala ra'asi al-huffazi yo ya ra'aya faɗa haka ma bayan akan gaba a cikin malaman da ake bayanin cewa sun yi magana akan hadisin kuma sun inganta shi akwai al-imam al-bukhari alladhi sahahu kama taqaddama ƙarke dai kenan hadisin bukhari ya inganta shi ba wai yana cikin sahihul bukhari ba bukhari ya inganta shi ne bisa riwaya ko hikaya da tirmidhi ya hakaito a cikin sunan dinsa cewa an tambayi malam muhammad dan isma'il al-bukhari kuma ya inganta wannan hadisi kamar yadda dama ya daga cikin al'ada tirmidhi a cikin littafin sa yakan dauko maganganun babban malamin sa al-imam al-bukhari Allah ya ji kansa gaba daya wa tabi'ahu tilmizuhu al-imam at-tirmidhi wa ghayruhu kuma al-imam at-tirmidhi dalibin bukhari da shi da wanin sa suka biyewa bukhari akan wannan ingantawa fa qala ibn abd al-barr fi at-tamhid ibn abd al-barr a cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid a cikin juz'i na 24 shafi na 325 al-imam ibn abd al-barr yace ma'anahu inda ahli al-ilm fi manami malamai suka ce a cikin mafarki ne wannan ya faru wa huwa hadithun hasan rawahu thiqat yace hadisi ne kyakkyawa amunta tu suka ruwaito shi fa hadha as-sakhafu ya'lamu yaqinan anna alladhi qala al-huffaz bi wad'ihi innama huwa al-hadith al-mawdu'u haqqan al-mushar ilayhi anifan shi wannan sakaf yana sane a yaqinance cewa hadisin da malamai suka ce na ƙarya ne shine wancan ɗayan hadisin na ƙarya da Ibn Jawzi yayi kuskuren hada shi da wannan ingantaccen annahu ra'a rabbahu ala al-ard wanda yace wai manzon Allah ya ga Allah ubangiji a nan duniya amina wannan shine na ƙarya ila akhiri wa laysa huwa hadithu al-ikhtisami alladhi huwa ru'ya manamiya kama jaa musarrahan fi ba'd at-turuq ba wannan hadisin na ainihin musabaqar mala'iku suke wajen ayyukan alkhairi ba wanda shi yazo ne a cikin mafarki kaman yanda wasu riwayoyi suka ambata karara wa qala bihi ulama'u kama taqaddama kuma wannan takaddarin malami ya san cewa malamai sun yi hujja da wannan hadisi wallahi wallahi albani yace na rantsi da Allah ya ƙara cewa kai na rantsi da Allah inni la akhsha an yakuna wara'a hadha ar-rajuli jama'atu min al-mufsidin fil ard ni ina tsoron ya zama wannan mutumin wannan bataccen mutumi hala akwai wasu mabarnata ne a duniyar nan da suke goyen bayan shi hala akwai wata kungiya asiri ko wasu batattu daga kasashen Isra'ila ko America ko wasu dajjaloli a cikin duniyar musulmai wanda suke sashi wannan aikin saboda barar da yake ta baci ga abu karar ana gani sai ya fito jahara ya kayyada shi ma'ana ya yana mai kama da irin sun zaki din nan ka san duk wannan barar da suke yi suna yi ne saboda ko sun iska a duniyar nan suka tsare musu gindi akwai wasu kafirai ƴan uwansu da munafikai da zindikai wanda suke musu sponsorship da ire-iren irin waɗannan ƴan ISIS din nan mai ake ce musu a daular islami fil iraqi wal sham da'is da ake cewa ko wannan kungiyar ISIS da ta fito wannan ƴan boko haram na can na kasan kasar iraqi duk ire-iren su ne yace wallahi ina tsoron kai ya zama wannan mutumin abubuwan da yake akwai wanda yake san shi akwai wanda suke sponsor din shi domin abin da ke karetawa abubuwa ne waɗanda suke sanannu ma'aluma min addini bid darura malamai tsawon zamunna an yarda da su sai ya fito kawai ya ce ba haka bane kuma ta yaya zai wannan maganganu ta kawai shibuhoyi da karerai da zai dinga kira ko yanke maganan malamai ya yanko nan ya yanko can ya jona sai kawai ya fitar da maganganu irin yadda yake so shine albani yake cewa ina tsoron kai ya zama akwai wasu batattu a duniyar nan masu barna da suke goyen bayan shi ittakhaduhu matiyatan li ifsadiddin sun dauke shi a matsayin abun hawa a matsayin wato wasila zuwa ga bata addinin musulunci wayassaru lahu asbabat ta'alifi wan nashr suna sauƙaƙa mishi hanyoyin rubuce-rubuce da yadawa a dinga buga mai da ban shi listimirarihi fi ta'ani fi salafi saboda ya dage wajen sukan magabata wal ulama'i da malamai wa ta'ammudihi mukhalafatihi da kuma yadda yake sabawa malamai da gangan wa ramyihi iyahum bit tajsim yana jifan malamai da kalmar cewa su mujassima ne masu sanyawa Allah jiki ne ومن اخر ما ظهر منه تصريحه بان الاعتقاد بان الله في السماء هي عقيده المشركين والمشبهه daga cikin abu na karshe da bayyana gare shi na muguwar aqida shine inda ya fito karara yace kudurta cewa Allah yana sama wannan aqida kafirai ce mushrikai da kuma mushabbiha ka duba kaga jama'a irin wannan ganganci wa kadhalika jamaahirul ulama'i alladhina sahu hadisal jariya aina Allah fadaifa fadafu kuma yazo ya ƙaryata dukkanin malaman da suka ce hadisin aina Allahu na wannan ainihin baiwa yace duka hanyoyi masu rauni ne bal qata'a bi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yaqulu ya fada yanke yace sam annabi faɗi wannan magana ba wa sabaqar raddu alaihi bihamdillahi ta hadithiha bi raqami 62 wa 100 ba'da al-alfiya as-salisa yace kuma cikin yaban yadda Allah da godiya Allah na riga na mishi raddi a can baya game da wannan hadisi a lamba ta 3162 nan baya ne kusa ba nesa ba in ka koma littafin za ka ga raddin da Albani ya mishi dalla dalla to ka ji jama'a wannan dai a takaice kenan shine hadisin ainihin wato manam din da yace shahararren hadisi ne a gun malamai kuma sanannen hadisi ne a cikin babuka na aqida kuma ingantacce ne kuma kamar yadda mu aka san aqida mu dukkan abin da hadisin ya kawo mun yarda da shi a bisa yadda hadisin ya kawo ba ma cewa kaifa ba ma cewa yaya ba ma ƙara sharhi ba ma tunkudewa Allah ya sa mu dace wannan ƙarin fa'ida ne saboda ya kawo mana hadisin a takeice da kuma mu san inda aka kwana dangane da mas'alar hadisin wanda ke neman ƙarin bayani sai ya koma ya ƙara karantawa a cikin wannan littafi ko kuma a cikin wasu daga cikin tafan da suka yi ainihin wato magana akan littafin kamar littafin at-tamhidu na al-imam ibn abd al-barr an-namari Allah ya gafarta musu gabaki da jama'a ina fata mun gane wannan sai mu koma cikin littafin mu na ainihin zadul ma'adi fi hadi khairil ibadi na al-imam ibn qayyim al-jawziya Allah ya gafarta mishi ibn qayyim yace wala bisal qamisa wa kana ahabba thiyabi ilayhi yana ci gaba da ba mu labari game da sutura da tufafin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi amfani da su a rayuwarsa yace manzo Allah yana sanya al-qamis ita ce riga din kakkiyar riga kuma wannan qamisu ta kasance irin sutarar da manzo Allah ya fi so bisa dabi'a shi take da ke shi an fahimci ya fi son riga din kakkiya fiye da wani tufa daban wa kana kummuhu ila ar-rusuq ya kasance hannun rigan zuwa tsintsiyar hannu mala haka ne ko wuyan hannu ko to kaji ai wuyan hannu wala bisal jubbata wal faruja ya sanya kuma alkabba da kuma alfaruja. Alfaruja ita ce alkabba mai kauri, kaman ka ce coat ko rigar sanyi. Alasa na ce wannan wajen fassara eh mashaibu ko akwai ƙarin wata Hausa cewa alfaruja da nace riga ce mai kauri ko kamar rigar sanyi dai haka. Ku dinga taya mun Hausa alagatu malam. Wa huwa shibhul qaba, ita ce ta yi kama da riga. Alqaba'u ita ce riga wadda aka yi mata, aka sa mata baba, abun rini. Ita ce alqaba, kamar yanzu mu ce yan Senegal kenan, irin wannan ko kuma irin riguna na sarakuna da za ka gansu dogare suna saka su, wanda in kai zuba duk sai ka ga kalar jikin mata manne a jikinka, saboda rini ne irin na da. Ita ake ce ma alqaba, to yana ƙara mata kauri da kuma quality, saboda an tsoma ta a cikin abun rini, an tsoma ta ta juku, an mata starch. To ita ma faruj ta yi kama da wannan, ma'ana riga dai wacce take da kala wacce take haka very intimidating, very colorful, ana iya ganin kalar kai tsaye, ana iya hangen kalar daga nesa a tantance kalar ta. Manzo Allah ya saka irin wannan riguna. Wal farjiya, ya saka kuma alfarjiya, ita kuma ita ce riga mai katan hannu, wataƙila za a iya cewa kamar yar shara kenan, wata ke da hannunta buɗaɗɗe, ko kuma a yar Sudan ko gari ko kowa malam, duka dai zama dai hannunta mai faɗi kowane wuri gwargwadon irin al'ada su kusa da suke kirashi da ita. Wala bisal qaba aidan, kuma haida ya saka rinanniya din wanda aka ce waccan faruj ta yi kama da ita. Wala bisa fi safari jubbatan dayyiqatil kummaini, wata rana a halin tafiya ya sanya wata alkyabba wata ke da hannaye matsatsu. Wala bisa al'izara war rida'a, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka dinkakken wando kwarjalle, war rida'a kuma ya yafa mayafi. Wa qala al-waqidi, waqidi yace kana rida'uhu wa barduhu tula sittata azri'in fi thalathatin wa shibrin, tsayin wandansa da tsayin kuma ainihin wato burdarsa, bargon nasa ya kasance zira'i shida ne by zira'i uku da ɗani ɗaya, tsawo zira'i shida, faɗi zira'i uku da ɗani ɗaya. An sha an saka tif kamar kafa nawa za a ce kenan yanzu bisa kwatanci, kamar kafa shida ko ba zai kai kafa shida ba, kamar kafa hudu sai ai awo. To bari za mu gwada insha Allah daga baya, mu ga nawa ne. Wa izaruhu min nasji umal tula arba'ati azru'in wa shibrin, sannan kuma farjallan shi wanda ake ke asalin yadin sakar kasar Oman ne, yana da tsawon zira'i hudu da kuma ainihin wato da shibir da dani daya, fi ardin zira'aini wa shibir, wanda kuma fadin shi kuma zira'i biyu da dani daya. Wannan ana tantance maka har tsawon awan sutura Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, dan ka sai da malamai suka kai matuƙa wajen kiyaye amanar duk wani abu da ke da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu wane ne a duniyan nan zaka ji wannan labarin game da shi? Babu. Wanda za a ce har tsawon wandan shi ana da documentary akan tsawon wandan shi, kuma a ce mutumin nan ya bar duniya fiye da shekara 400 yanzu, babu wanda zaka san wannan katin game da shi. Kai wanda ya bar duniya ba rawacin ma ko shekara 10 ba za ka san wannan katin game da shi ba. A ce an rubuta a tarihin shi, an faɗi tsawon wandan shi da irin kimar kyallan da yake sakawa da makamantansu, sam ba a ganin wannan matsayin shine tarihinsa, amma ga manzo Allah wannan ma tarihi ne, wannan ma albarka ce. Ina fata jama'a mun gane wannan, domin waɗannan kayayyakin da suka samu falalan manzo Allah ya amfani da su sun zama kayayyaki na musamman, ba irin wandan kowa bane, wanda da duk manzo Allah ya saka to yafi karfin kowane wando jama'a. Da zaka same shi ka samu falala ta ƙarshe, in aka jika aka sha sai a warke ana rashin lafiya, ba haka sa'ana suke yi ba? Gashin kai ne manzo Allah in ya taje wanda yake zuba saboda yawan gashi, sai su dinga samu suna cirewa a jikin kum din suna adanawa, fitsari haka a adana shi ake, kaki lashewa ake jama'a. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sutura da ya saka aka aje ta ana ainihin amfani da ita, idan mutum ya samu kanshi a har rashin lafiya wanda aka rasa maganin da za a mishi, da an jika an aka watsa mai ruwan kawai sai ya warke, kawai aka bashi shashi sai ya warke. To haka wannan gashin Anas haka yake tsoma shi a cikin ruwa, yana ma ɗayan shi ainihin wato magani yana sa musu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu da ke da alaka da manzo Allah yana da wannan daraja. Ko menene shi? Darajar manzo Allah ta yi extending zuwa gare shi. Takalmi ne, farce ne, haƙuri ne, kai har waɗannan kaga dai jaki abin banza ya samu daraja da manzo Allah ya haushi. Nawa jaki yake ko yanzu? Malawa nawa ne jaki? Ba mai san kuɗin shi, dawo bai daraja ba san kuɗin shi ba. Allah shi kyauta. Wala bisa hullatan hamra'a. Sai Ibn al-Qayyim ya ci gaba da cewa kuma manzon Allah ya sanya wata jar riga, aka ce hulla shine riga up and down, ya zama akwai riga akwai kwarjalle ko akwai riga da wandanta set guda, wato bai abin nan caskurege ba, ya zama kalar rigan kalar wando, shi suke ce ma hulla. Wasu suka ce hulla shine sabon kaya, kayan sallah wanda ka saka ka ci gayu kai wanka tsaf, to shine hulla. Wal hullatu Ibn al-Qayyim yace ita ko hulla izarun wa ridao, shine wando da kuma mayafi wanda za a saka a sama. Wala takunu al hullatu illa isman lis thawbayn ma'an, hulla bata zama sai sunan tufa guda biyu gaba daya. Wa ghalata man dhanna annaha kanat hamra'a bahtan, to ga wata sabuwa fa. Ibn al-Qayyim ya cicciko wata sabon magana nan, yace duk wanda yace wai wannan rigar da annabi ya saka, wannan bargon da manzo Allah ya fada, wannan wandan jani zazir bahtan, tsuran ja kaman jan jini kenan, ko jan mene za a ce, ko jan kasa, ja dai wanda yake jazir. Yace to duk wanda ya fada haka yayi kuskure, ba haka bane. Jama'a mu ji Allah yi a sama wannan, za a dawo kan shi. La yukhalituha ghayruhu, yace wai babu wani kala jace jazir, yace ba daidai bane. Wa innamal hullatul hamra, kadai abinda ake nufi da wannan jar riga burdani, wasu mayafai ne guda biyu, yamaniyani yan kasar Yaman, mansujani wadanda aka musu saka, bi khututin humrin ma'al aswad, da zare wanda yake ja da baki, sai zama jan ya galabaici bakin, sai a ce kawai jan kaya ne. Yanzu kamar kai da ke jikin malamin nan kaga ai akwai fari a jiki, amma me za an zo me za a ce baki, saboda bakin ya galabaici farin. Haka an ka duba hula sai a ce jaci, saboda jan ya galabaici wanda ba ja ba. To haka dai san ka in ka kalli hulɗan nan sai a ce fentin shi green ne, duk da cewa bayan green akwai wasu abubuwa da aka makala waɗanda ba green ba, amma alhukumu ne lil aglab. Shine Ibn al-Qayyim yake ba fa jan riga ce wai duka jazir kaman jan jini ba, a'a riga ce sakar bakin zare da kuma jan zare, sai zama janzaren ya fi yawa, ko kuma saboda kalar shi ta fi ƙarfi akan kalan baki, sai ta galabaici bakin, sai ake cewa jan riga. Wannan inji Ibn al-Qayyim jama'a, amma bai kawo hadisin da ya ce haka ba, sai ya ce kamar yana nufin wato dama can haka ‘yan ƙasar suke yin saƙa su, an ce riga ‘yar ƙasar Yaman ja, to abin za a fara tunani kenan. Ina fatan mun gane wannan. Sai ya ce kasairul burudil yamaniya, gashi kamar yadda duka sauran saƙa ƙasar Yaman suke, wahiya ma'rufa bi hadhal ismi, an san su da wannan suna da itibari ma fiha min al-khutut al-humr, idan aka daya kalli abin da ke cikin su na ainihin wato layuka ko zarrurruka waɗanda aka saka wanda suke ja. Wa illa yace in ku ba wannan ba, fal ahmarul bahtu, ja jan riga wanda take ja jazir, manhiyun anhu ashaddan nahyi, yace wannan jan riga jazir jibul kayin ba dama. Yace an hana saka ta hani mai tsanani, babu kyau. Zamu dawo kan shi shi ma wannan. ففي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. اتكين بخاري النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا هنا اينهن المياثر الحمر امفاني دا اينهن قلايه وند سكه جازر امفاري دا تفا وند يكي جا غشي يتي ا قسا رواه من حديث مالك بن البراء بن عازب البخاري اتكين كتاب اللباس باب الميثرة الحمراء تكما باب لبس القسي تكما باب خواتيم الذهب تكما اتكين الجنائز باب الامر بابتداء الجنائز تكين كتاب المظالم باب نصر المظلوم تكين كتاب النكاح باب حق اجابة الوليمة والدعوة تكما كتاب الاشربة باب آنية الفضة تكما كتاب المرضى babu wujubi iyadatul marda da kuma kitabul adab a cikin babu tashmitul atisi idza hamidallah da kuma cikin kitabul istizan babu ifsha'is salam da kuma cikin kitabul aymani wan nuzur a babu qaulillahi azza wa jalla wa aqsamu billahi jahda aymani sannan muslim ma ya fitar a cikin lamba hadisi na 2066 a cikin kitabul libas babu tahrim isti'mal adh-dhahab wal fidda ala ar-rijal wan nisa'i da imamu tirmidhi a cikin lamba hadisi ta 2810 a cikin kitabul adab babu ma jaa fi karahiyati labsil mu'asfar da imamu nisa'i a cikin mujalladi na 4 shafi na 54 a cikin kitabul janaiz babu al-amri bittiba'il janaiz da al-imamu ainihin wato ahmad a cikin musnad mujalladi na 4 shafi na 287 a cikin kuma ha ila yau shafi na 299 illa anna at-tirmidhi wa an-nasa'i asqata min lafzihima al-humur sai da at-tirmidhi da nasa'i sun cire a cikin lafazin su babu cewa al-mayasir al-humur sai ce wal mayasir al-humur allati jaa an-nahyu anha kanat min marakibil ajal min dibajin wa harir shima a zahiri mai talikin nan bai yarda da magana ibnu qayyim ba kenan yace amma fa wancan kyalle material da aka ce an hana amfani da ja jan kyalle ne wanda yake sakar maguzawa wanda suke hada dibaji da alharini wa taqayidha bil ahmar da aka ce ja akhassu min mutlaqil harir an kebe ne daga gamagarin alharini fayamtani'u wa in kana harira sai zama an hana koda alharini ne wa yata'akkadul man'u in kanat ma azalika hamra sai kuma ya zama hanin ya karu idan ya zama kuma ja ne dama an hana alharini sai kuma aka ce an hana kuma ja mayasir ja shine kyalle ja na alharini to hanin shi kari ne akan hanin alharini inji su malan Shu'aib al-Arnaut to sai ibnu qayyim ya ci gaba da cewa fi sunan abi yana so ya kawo hujjoji akan maganar da yace annahyu ko al-ahmar al-buhut manhiyun anhu ashadd an-nahy bayan da ya kawo wannan hadisin na Bukhari wanda mun fara jin cewa bai da hujja a cikin sa sai kuma ya ƙara kawo hadisin Abu Dawud da yace wa fi sunan abi Dawud ana Abdullah ibn Amr anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a alayhi raiqatan mudarraja bil usfur annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da ainihin wani raita shine tufafi wanda ba shi da nauyi wanda material din shi wato sharashara ne ko kuma ba mai kauri bane sai yace mudarraja bil usfur wanda aka yi mata ainihin wato rini da al usfur usfur shine sunan wani icce ne da ake rin da shi ko kamar kace baba din wanda itace ne ake sara a ainihin gyara shi a daka shi a maida shi madda a maida shi substance haka wanda ake sawa a ruwa a rina tufa fa qala sai annabi ya ce ma hadhihi raitat alayka allati alayka wace irin tufa ne wannan a cikin ka fa araftu ma kariha sai na gane baya son wannan tufan ne fa ataitu ahli sai tafi gidana cikin matan gidana wa hum yasjuruna tannura tannuran lahu suna kokarin daura wata tukunya ta sa akan murhu fa kadabtuha fiha fi sai na cire wannan riga sai na jefa ta cikin wannan wuta kawai ta kone summa ataituhu min al-gadi wa shagari na koma gun annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai yace ya abdullah ma fa'alat ar-raita yace abdullahi ina wannan riga ta jiya fa akhbartuhu sai nace mishi ai naje ne kawai da naga baka kaunata ya manzo Allah naje na jefa ta a cikin wuta ta kone fa qala sai manzo Allah yace hallaka sautaha ba'da ahlika me ya naka ba wa wata daga cikin matanka fa innahu la ba'sa bihalin nisa'i ai babu laifi ga mata su saka irin wannan jantufa jazir haka ko yaro Abu Dawud ya fitar da wannan a cikin lamba hadisi na 1066 cikin kitabul libasi babun da ya zo game da magana akan al-humra da ibnu maja a cikin kitabul libas lamba hadisi na 3603 babu karahiyatul mu'asfar lirijal babun da ke bayani akan karhancin sanya tufa wanda yake an mishi rini yalo ga maza wa ahmad fil musnad da imamu ahmad a cikin al-musnad din sa cikin mujallad na 2 shafi na 196 wa isnaduhu hasan isnadin wannan riwaya isnadi ne ainihin wanda yake ainihin wato kyakkyawa ina fata muna bai jama'a sai ya kara cewa wa fi sahihi muslim a cikin littafin Imam Muslim aidan anhu aidan daga Muslim a ila yau Allah ya kara daga shi wancan Abdullahi dan Amr Allah ya kara masa yadda qala yace ra'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama alayya thawbaini mu'asfaraini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganni da tufa guda biyu kuma a ce riga da kwarjan lake nan koda ainihin wato mayafi da wando suna da ainihin kala na yellow mu'asfar an mishi rini yellow fa qala sai annabi ya ce inna hadhihi min libasi kuffari fala talbasa inna hadhihi min libasi kuffari kaga wannan da kake gani tufan kafare ne kaka ƙara sakawa wannan hadisi Muslim ya fitar da shi a lamba ta 2077 da kuma al-Imam an-Nasa'i a lamba a mujalladi na 8 shafi na 203 a cikin kitabu zina da Ahmad a cikin Musnad juz'i na 2 shafi na 162 da 164 da kuma 193 da 207 da 211 wa fi sahihihi aidan an aliyin radiyallahu anhu qala a cikin sahih bukhari ha ila yau amin sahih muslim yace ha ila yau daga sayyidina ali nahan nabiy sallallahu alaihi wasallama al-libasi al-mu'asfari manzo Allah ya hana sanya tufa wanda take ainihin fatsifatsi wannan muslim ya fitar da shi a cikin lamba ta 2078 da abu dauda a lamba ta 442 da kuma da 45 da kuma da 47 da kuma lamba ta 450 da kuma 51 duka a cikin kitabul libas da Imam an-Nasa'i a mujallal na 8 shafi na 204 a cikin kitabuz zina sai yace wa ma'lumun abu ne sananne anna zalika inma yusbagu sabghan ahmara in kaji an ce mutufa mu'asfar to ana mata rini ne jarrin wa fi ba'di sunan annahum kanu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safari yace a wasu daga cikin littafai na sunan wata rana sahabbai suna tare da annabi a cikin tafiya fara'a ala rawahilihim aqisatan fiha khududun hamra sai ga a cikin akan wato kayan su da suka daura kan loading su da suka wa ababan hawan su sai ga wasu aqisa wasu sturu fiha khududun hamra wanda suke da ainihin jajayen layi a jikin su fa qala sai yace ala ara hadhihi alhumrata kad alatkum anya bana ganin ko kaman wannan jan sutura ya galabaice ku kuna yayin jan tufa fa qumna sira'an sai muka mike a guje li qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saboda fadan da manzon Allah yayi hatta nafara ba'du iblina har muka tsorata wasu daga cikin raƙumanmu fa akhadna al-aqisa sai muka cire waɗannan tufafi fa naza'anaha anha muka yayyage duk inda yake da jan kyalle a jiki rawahu abu dauda abu dauda da fitar da wannan sai dai wannan hadisin da'ifi ne kar aje ko ina gashi a kasa ma yace abu dauda a cikin mujalladi na a cikin lamba hadisi na 470 kitabul libas cikin babun fil humra da ahmad a cikin musnad juz'i na 3 shafi na 463 min hadisi rafi ibn khadijin wa fihi rawin lam yusam akwai ainihin ibhami da aka bai inganta ba sai ya ci gaba da cewa wa fi jawazi labsil ahmar min athiyabi wal jawhi wa ghayriha nazar to kafin mu je jama'a wannan maganganda ibn qayyim ya dauko magana ce ta sabani a cikin fiqh game da shin ya halasta a sanya jan riga ko ko bai halasta ba shi ibn qayyim ya dauki cewa bai halasta ba kuma har yace ma hanin hani ne mai tsanani to mun ji maganganun shi zamu zo mu karanta kuma daga wannan littafi gashi littafin tuffatul ahwazi bi sharhi jami' at-tirmidhi na al-imam abdurrahman al-mubarak fori babban malami mutumin kasar india Allah ya gafarta mishi wannan mujalladi ne na 5 idan Allah ya kai mu gobe zamu zo tunda yanzu lokaci ya kure sai mu karanta ku ji shi kuma zai yi maganganu har da radi da zai ma ibn qayyim akan wannan maganganu sannan sai mu tantance menene wanda aka hana ne kuma wanda ba hana ba dan a zahiri ibn qayyim anan yayi shi ma irin magana ibn jazi din yayi hadin gambiza kalolin akwai bambanci sannan kuma illa hanin akwai ka'idarta zamu zo mu ji cewa mu'asfar daban da ahmar mun gane wannan ko sannan zamu ji hadisi karara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sanya ainihin al-ahmar din an ganshi da shi ya saka har ya ci gayu da shi to dan menene za a ce ba za a saka ba wancan ta'alilin da Ibn Qayyim yayi cewa saboda ai in aka ce sutura a ƙasar Yaman ja ga abin da ake nufi da ita, zamu je amsar da Mubarak Fori zai bayar insha Allah. Wannan zai warware matsala, domin dama mu abinda muka sani shine cewa ya halasta, ba maki ma wasu mu basu taba jin cewa bai halasta ba sai a irin wannan magana. Da haka zaka ji magana wata baƙuwa, kuma abinda muke bada fatawa inda Malam Albani Allah ya gafarta mashi ya bada fatawa a nan makarantar, ba su ɗaya ba su biyu shine yalo shine bai halasta ba ga maza. Kuma na san musamman Malam ya taɓa mana nasiha da wa'azi akan haka, akan cewa mutane su guji sanya sutura yalo, duk abin da ake da suna yalo, sawa'un yalo ne ruwan gwaiduwa kwai, ruwan yolk, ko yalo ne ruwan ɗaurawa, ko yalo ruwan me kuma yalo ruwan goro, ko duk waɗannan dai inda za a ce sunan shi yalo, mai ruwan goro, mai ruwan kwai, mai ruwan ɗaurawa, in dai sunan shi yalo, sawa'un yalo ne yalo mai duhu ko mai haske, ko abinda za a ce yalo ya galabaice shi, kamar yadda muka kwatance da rigar malama nan, to haramu ne namiji ya saka. Sawa'un riga ce, wando ne, rawani ne, hula ce, duka wannan yana cikin sutura, dama bai halasta ba. Idan kana da shi kar ka kona yadda wancan yayi, domin da ya kona manzo Allah ya nuna mishi ba a konawa, dan israfi ne, sai a je sai a yi wani abu da shi. Ko dai in zaka iya ba matarka ta saka, ta je jela ya canza mata surar shi zama ba suturan maza ba ce su, ko kuma in karama yarinya ce a datse mata a mai mata da za ta iya amfani da shi, ko kuma sai a mai da shi ko duster ko tsumma ko abun goge daki ko abun goge mota, za a yi da cigaba da cin moriyarsa, amma ba matsayin suturar da za a saka a jiki ga namiji ba. Na'am, haka takalmi, akwai takalmi yalo ne ko to hatta kalmi kwarai kuwa hatta barmi sa cikin sutura, tabarma da ake amfani da ita ake zama yalo, to sai dai mata ko gadan kwanciyar ka ne ka bari matar ka ta shimfida maka zanin gado yalo. Mun gane wannan da kyau ko jama'a? Domin zamu zo mu ji daga cikin sutura ne da kafirai ne suka shahara da shi, kafirai ne sutura ce irin ta kafirai. To mu kuma musulunci fil jumla da kuma tafsilat na bayanai da muka yi ta karantawa ko muke karanta su a cikin iktida'u, musulunci ya hana koyi da al'adun kafirai. Jama'a ina fata muna gane wannan. To za mu zo mu ji insha Allah za a yi photocopy na ainihin daidai wajen, bai da yawa amma insha Allah gobe za a zo da shi, za a bayar da shi ga mutane, wanda dai zo da wuri zai samu, wanda bai zo da wuri kuma idan ya kare shi kenan. Yau ga wannan na abin nan takhrijin nan, wanda bai samu ba zai iya ansa a wanda suka samu, sai ya karanta ko ya photocopy ya kara bin shi ko ya ajiye. Da kuma a iya bi a cikin littafin na ainihin wato littafin silsilar sahiha din. To ina ga tunda zamu zo mu karanta bayanan, bari mu dakata a nan. Idan mun zo gobe sai mu maimaito mun gane Ibn Qayyim din nan, sai kuma mu sake ainihin wato karanta waɗancan, mu ji inda aka kwana da kuma inda aka tashi insha Allah. Tunda lokaci ya kure sai mu dakata a nan. Muna fadin cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.